yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni jaka ba a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba, yankin bai ina na komai ba.
Assalamu alaikum, alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar.
Subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama za ka ga kowane mutum da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da take.
Wannan shekara daya da gwamnati dan Modi yayin kwalliya bata biya kudin sabulu ba.
A gwamnatance da kwashi gwamnati din ta zaha jigawa. Mu ba kai mana irin wacce wancan gwamnati suka yi mana ba.
Hanya da aka yi mana yanzu daga Kiwari zuwa Insari ko a Saudi
ba wani aiki kawai sai ya wuce da duniya wi ya wuce mu muna rauni to ba wani sanin ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha.
Al'ummar jigawa kenan a arewa maso yammacin Najeriya suke auna mizanin gwamnatin gwamna Umar Namadi bayan cikarsa shekara guda yana jan ragamar jihar a dakace mu
yau ga wasu lansu ke nukura don mu kan kanje mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada guru magakani kan akara ko ogama ko sundara
madalla masu ware baya ga shugaban kasa a ranar 29 ga watan Mayun bara ne galibin gwamnonin Najeriya suka karbi rantsuwar kama aiki bayan kammala babban zaben kasar a watan Mare. Mafi yawa daga cikin gwamnonin dai sabbi ne, wato dai wannan shine wa'adin su na farko wadda bayan sun karkare shi za su iya neman zango na biyu a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. Shige yan kasar suka fara sanya zikeli domin auna mizanin ayyukan da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi da ma waɗannan gwamnoni a cikin shekarar farko ta wa'adin su na farko. Ko da yake su ma gwamnatocin sun fara yi wa kansu hisabi ta hanyar bayyana nasarorin da suka ce sun iya cimmawa a cikin waɗannan watanni 12 da suka shuɗe. Jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya na cikin jihohi masu gwamnoni wa'adin farko, kuma tana cikin jihohin da jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta kafa gwamnati a ciki. Kuma tuni jami'an gwamnatin ta Jigawa suka fara bayyana wa duniya irin nasarorin da gwamnan ya cimma a wannan shekara ta farko ta wa'adinsa na farko.
Ita da kuma ita ita rashin cewa da aka zo akwai ayyuka da mawar gada na yin hanyoyi guda 26 faɗin jihar Jigawa wanda kudin su ya kai kimanin biliyan 81 da kuma miliyan 108 wanda a halin da ake a cikin hanyoyin nan guda 26 na iya tabbatar cewa guda 10 an kammala su, guda 15 kuma za a iya gama su zuwa ƙarshen wannan shekarar. Yanzu idan ka ɗauki maganar ma'aikata akwai waɗanda aka ɗauka da aikin wucin gadi suke aikin koyarwa a makarantunmu wanda sun kai 320 a ba su shigar aiki ta musamman ta dukkanin a wannan aikin. Sannan kuma akwai waɗanda suke aiki na matakan lafiya a asibitocin da ake gina a faɗin jihar nan su ma sun kai mutum 827 wanda suna ƙananan ma'aikata a bakwai mutum 173 waɗanda kuma waɗannan manya-manyan likitoci ne za ka yi ɓangaren lafiya a faɗin wannan jihar tamu harkar noma a jihar nan. Sai in ka duba ka ɗauki abin da ake nema ta ɓangaren noma zartar da irin zama da aka yi da Wolfa an zauna da African Development Bank an ɗauko cewa za a dawo da inganta noman alkama a faɗin Najeriya. Kun zartar da Jigawa cewa ta bada rawar dawar gani wanda har an bata kashi da ya kai 40 a cikin 100 da za a yi na noman alkama, kuma alhamdulillahi an nemi Jigawa ta noma alkama kamar hectare 40,000 wanda ya kai ga Jigawa ta samar da hectare 55,000 a wannan noma da aka yi da alkama cikin wannan alaƙa da ake.
Wani rabin Sagir Musa kenan kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Jigawa. To ko me al'umma ko 'yan ƙasa a jihar ta Jigawa ke faɗi dangane da kamun ludayen gwamnatin ta Umar Namadi?
Assalamu alaikum, ni ne Lon Ali Galadanci. Mu dai sikar mulkinsa ya godiyar Allah, amma misali inda muka samu gargada kamar wannan rashin lafiya da ake aka ɗau nauyi talaka ya je a yi mar magani, to an ba ta wannan sai gaba talaka ba zai mori gwamnati wani. A sa ido ga malaman asibiti gaskiya suna walakanta mutanenmu na ƙauye.
Assalamu alaikum, ni Suleiman Musa Garajanci ne. Korafina shi ne akan gwamnati ɗan Modi. Ruwa muna da shi da, amma yanzu ruwa ya katse mana na famfo, rijiyoyi babu, ba kuma yi mana gyara ba. Da lokacin gwamnatin Chile ta ga magani idan ka je asibiti kyauta ne daukar jini kyauta ne yanzu idan ka je asibiti daukar jini 10,015
suna na Idris Adamu Wurma mu kan mu ya kamata mu faɗi mulkin tambo hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isar ko a Saudiya
suna na Nasiru ba wani aiki kawai ne da wuce da jiniya wi ya wuce mu muna rauni to ba wani jini ba abin da ta yi kata balle gwamnatin jiha
suna na Hashimu Anzan daga nan ta yi yashi mu dai abin da zamu ce da gwamnatin nan muna tare da kalubale iri-iri kamar mu da muke nan sabuwar tasha akwai mu da kalubale na ruwan sha
gaskiya mu dai ba abin da zamu ce da gwamnatin Mallam Umar na Majalisar Guda ko da wajen daukar ma'aikata da ya ba su musamman ma ma'aikatan da dauka musamman malaman makaranta da kuma ma'aikatan lafiya
ni Murtala Muhammad Sulaiman kar gwamnatin kan mu da shekara daya mu a gwamnatance da kwashi gwamnati irin ta jihar Jigawa mu ba kai mana irin wacce wancan gwamnatin suka yi mana ba don lokacin su da zamu manta wai da shekara daya mun ga abun shekara uku kenan da APC duk da haka again mulkin Badru ya ci shi ma lokacin da yake kara dayan sa ya ninka wannan abubuwan da yake kuma wannan lokacin
sai an manta da su zalunci an ga wala an kaje jahilci an tum uce su shallalaci roko da bara da su ma kanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more
baya da talakawa na can kasa kungiyoyin rajin ci gaban al'umma da ke magwarmayar shugabanci na gari kuma sun saka nasu cikelin wajen auna gwamnatin ta Jigawa
in ka duba zaka ga kamar daga irin subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama irin yanayin daukan mutane aiki da yanayin daga darajar PDI da tayi a Jigawa zaka ga kowanne mutum ne da ke Jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da tayi to amma da a tsarin rayuwa ba ka rasa haka ne duba da yanda aka kira ta tababa shi kansa a wurin irin yanayin daukan aiki musamman bangaren JTS nan zaka ga cewa an samu kurakurai wannan ya mutsa hazo da aka yi suna daga cikin ƴan matsaloli da suka tada mana hankali a wannan shekara guda din nan gaskiya
kamar Salisu Mazaye Gumal kenan guda cikin jagororin kungiyoyin cikin gaban al'umma a Jigawa to da yake magana ake yi ta wanzar da shugabanci na gari a tafarkin demokradiyya abu ne sananne cewa ƴaƴan jam'iyyar Hamayya na taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska
ita demokradiyya gwamnati ce ta al'umma aka yi ta dan al'umma ba inda za a yi a zabi gwamna dan al'umma sannan ya ringa alƙawari yana sabawa gwamna dan Modi yana daya daga cikin gwamnoni a Najeriya wanda in suka alƙawari su yi rantsuwa su karya kafin yana cin zabe ya je yana kewaye yayi rantsuwa akan cewa an sace kuɗi akan harkar noma kuma tun da aka yi wannan rantsuwar har yau ba abin da ya faru sannan idan ka duba duk structure da ka gani har yanzu mai kyau a babban birnin jiha wanda su lalami da yake to ya za mu yi mu tafi a haka sannan babu inda zaka ce waya Dujigawa kaga inda ake project wanda zai burge ka ce wai eh lalle an yi hanyar da zai boosting economy din wato jihar Jigawa ba wani magana cin gaba sai kamata a ce jihar Jigawa ta koma jihar kauye ba ya kamata a ce dorawa ake akan abubuwan da sun lami da amma jawo mu baya ai kamata saboda haka wannan shekara daya da gwamna dan Modi yayi kwalliya bata biya kudin sabulu ba
kamar Umar Danja na Hadeja kenan a jam'iyyar PDP dake Hamayya da gwamnatin Jigawa masu are karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ba mai tsinka da fata za mu raka yayi nan ne aka san mutumin kirki mahmudin adalcin mulki kuma ba mai ce maka tsinka shi mai zalunci ya shige daki.